sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 26 ga watan Oktoba. To ko me yasa wani bincike yake nuna cewa ba aqida bace musabbabin shigar matasa Boko Haram?
Cikin mutanen masu taya Boko Haram, wallahi mutanen da suka sa addini gaba kadan suke yawanci ko an cuce su, wasu kuma suna tsammani in suka tahi akwai arziki ci.
Yan sanda a jihar Zamfara sun tabbatar da dakile wani shiri na sace mutane da dama, amma an sace hakimi da wasu mutane kadan a Maru.
Amma dai shi oban kasa da waɗannan mutane hudu an riga an tafi da su.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi na tafi da rahoto na musamman. Wannan karan kan zanga-zangar SAS wacce ta rikide zuwa wani abu. Baba Makeri na tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana sa ran majalisar dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a kotun kolin Amurka. Wata kur'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Idan aka tabbatar da ita, Barrett za ta zama mai shari'a ta uku a kotun kolin mai alkali tara da shugaban Donald Trump ya nada, banda kuma yasa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alkali tara. Yan Republican dai ke da rinjaye da kujeru 53, yayin da yan Democrat ke da kujeru 47 a majalisar dattawa. Kuma Senator Susan Collins ita ce kadai yan Republican da ta nuna alamun ba za ta kada kuri'ar goyon bayan nadin Barrett ba, saboda yadda lokacin yayi kusa da zaben shugaban kasa da ke tafe mako mai zuwa. Yan jam'iyyar Democrat sun nuna adawa da nadin Barrett saboda ba su amince da cancantar ta ba, da kuma tsarin cike gurbin kujerar marigayi mai shari'a Justice Ruth Bader Ginsburg da aka bi cikin sauri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya, inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalle wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a ƙasar ta tafiyan al'umma a nahiyar Afirka. Shugaban na Najeriya ya ƙara da cewa yana goyon bayan a tsarin binciken shari'a a Lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu haƙƙinsu da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. Ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su ci gaba da zama lafiya da zama 'yan uwan juna, a cewar sanarwar. Mummunan farmakin da aka kai kan masu zanga-zangar lumana a Lagos a makon da ya gabata, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 a cewar ƙungiyar kare haƙƙoƙin jama'a ta Amnesty International, ya janyo suka sosai a ƙasar da ma ƙasashen duniya. An kuma caccaki shugaba Buhari sosai saboda ƙin magana bayan tashin hankalin. Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin. Har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni hudu ana yi kan yankin da ake takaddama a kansa. Armenia da Azerbaijan sun zargi juna da saɓawa yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka ƙulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da ƙarfe 8 na safe a gogon GMT. Ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan ta faɗa wata sanarwa cewa sojojin Armenia sun yi ɓarin wuta a wasu ƙauyuka da ke yankunan Terta da Lanchin, abin da ya saba yarjejeniyar sosai. A nata ɓangaren, ma'aikatar tsaron Armenia ta yi amfani da shigen kalaman tana mai cewa sojojin Azerbaijan sun saba yarjejeniyar tsagaita wutar sosai ta hanyar harba manyan bindigogi a wurare daban-daban. Ƙasar Spain ta ayyana dokar ta ɓaci tare da sake sanya sabuwar dokar kulle a duk faɗin ƙasar, yayin da take fama da sake yaɗuwar cutar coronavirus sosai. Gaskiyar ita ce Turai da ƙasar Spain suna fuskantar yaɗuwar cutar sosai karo na biyu, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a lokacin da ya yi wa 'yan ƙasar jawabi a jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa yanayin da muke ciki a yanzu ya yi tsanani. Dukan ƙasashen Spain da Faransa da suka sanya dokar hana fitar dare domin daƙile yaɗuwar cutar sun zarta adadin mutane sama da miliyan 1 na waɗanda suka kamu da cutar, a cewar kididdigar cibiyar samar da bayanan jami'ar John Hopkins. Kasar Colombia ita ma ta zata adadin mutane miliyan 1 da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne kan batun tsaro a Najeriya, inda wani binciken kwararru ke nuna cewa ba aƙida bace ta fi jefa matasa cikin kungiyar Boko Haram. Neman kuɗi da kuma ramo gayya na taka rawa. Hassan Maina kaina gare ka.
Da yake gabatar da jawabi kan tarzomar Boko Haram a kasashen tafkin Chadi, Dr. Abba Sadiq, sananan ɗan jarida nan da ke birnin Paris, wanda na daga cikin gungun kwararru da suka gudanar da wannan bincike, ya mun karin bayanin abinda binciken nasu ya gano.
Abinda mutane ba su sani ba, muka yi nazari muka lissafa muka gani cikin mutanen masu tahiya Boko Haram, wallahi mutanen da suka sa addini gaba kadan suke. Yawanci ko an cuce su, wasu kuma suna tsammani in suka tahi akwai arziki ciki, sai su gaba ba arziki.
Doctor, shi wannan binciken naku misali, idan kace daya daga cikin da suke cikin Boko Haram ba addini bane a gaban su, misali me a gaban su?
Aiwa, misali a yanda aka bincika ma akwai wanda suka tahi a sunan addini da suka je suka ga Boko Haram ba addini bane, suka so su yi magana aka kashe su. Kaman yara wanda ba su da abin yi, da safe in sun tashi sun dora shayi, sai a wuni ana shan shayi dan babu abu. Boko Haram mai zaman to kamar sana'a ce gare su. In sun tahi za su samu moto, za su samu wani dan kudi, to wannan su ne mafi yawa.
To kowane rukunin mutane ne suka fi daddana kudin su a tarzomar ta Boko Haram da take ci take cinyewa.
Mata suna cikin wanda suka hi shan wahalan Boko Haram. Mun tayi mun yi maganganu da mutane, mun gambantar da mata da an kashe mazan su, ba su da kowa sai su. Na biyu, akwai matan da mazan su ba su san sun mutu ba, suna da rai suna nan zambe suna cikin hakuri, ba a ce sun mutu ba dan su yi arme, ba a ce za su dawo ba suna jiran su. To lalle wannan shi da kanshi darurori ne. Abu da yawa zaka ga kaman mata suna shan wahala saboda wannan abu na Boko Haram. Kuma bayan Boko Haram suka zo kamar yanda aka gani a kasashe da yawa, ba ni maganan ɗan mata na Shibok na Dabci da sauran wurare, in suka zo sai su dauki mata su tahi da su, su ba su wahala, kuma suna amfani da mata saboda su jawo mutane, sai su ce ma mutane don su kawo su wajen su in kuka zamu muku arme.
Zanna Buguma na Borno, Zanna Hassan Buguma da ke cikin tawagar Najeriya, ya ce akwai abin dubawa a cikin baki ɗayan al'amarin tarzomar na Boko Haram.
Kullum muna magana akan cewa Boko Haram ba ta karewa, Boko Haram ta addabi jama'a, Boko Haram ta yi kaza, gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki. To amma matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abun, kuma babu ainihin niyya na gaskiya. Mun sani shugaban kasar Najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin, su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram zahiri sun nuna suna da niyya. To amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka bane, mun sani.
To shin yanzu waɗannan matakai ne ya kamata gwamnatocin yankin su dauka don kawo ƙarshen wannan al'amari? Har ila yau ga Dr. Abba Sadiq.
To in ana so a ci nasara, ya kamata kenan arin ruwan nan inda Boko Haram take, a samu wa mutane likita, a samu musu ruwa, a samu musu lakol, a samu musu abinda zai bunkase su. To wannan shi ma yana cikin abinda za a yi package saboda a samu maganin kan wannan Boko Haram.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga injin Maina Chadi.
A gaida Hassan, har yanzu dai kan batun na tsaro, kamar yadda aka ji rahotanni na nuna cewa lalle kam an yi nasarar dakile wani shiri na sace mutane da dama a karamar hukumar Maru ta jihar Zamfara. To amma miyagun sun yi nasarar yin awon gaba da hakimi da wasu mutane akalla hudu. Sani Malumfashi gare ka.
A dangane da wannan labari da muka samu, ya sanya na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, SC Shehu Muhammad. Yaya wannan al'amari ya faru ne?
Jiya daga sanadin karfe 7 zuwa karfe 8 su waɗannan 'yan bindiga sun shigo wannan ƙauye na Mingyaɗo da ke karamar hukumar mulkin Maru, a inda suka yi awon gaba da shi uban ƙasa na wannan ƙauyen da kuma mutane hudu. Saɓanin abin da su suka yi niyya, ko kuma yawan mutanen da suka yi niyya kwasa, wannan ya faru ne a dalilin bayanan da aka ba su jami'an 'yan sanda da soja da aka ajiye a garin Dindin da ke karamar hukumar mulkin ta Maru, wanda lokacin da suka samu wannan bayanai suka yi sauri suka tunkari wannan gari, wanda kuma shi ya kawo ma ciki su waɗannan 'yan ta'adda mushkila na kwasa irin mutanen da suke son su kwasa su yi awon gaba da su. So kaga wannan zuwan na jami'anmu da suka yi ya taimaka sosai wajen rage adadin yawan mutanen da su yi 'yan ta'adda suka so su sata su tafi da su cikin daji. Amma dai shi oban ƙasa da waɗannan mutane huɗu an riga an tafi da su, kuma muna kyautar da su sayu ne na farko waɗanda su waɗannan 'yan ta'adda suka yi awon gaba da su, wanda kanin kuma su kwashi waɗannan mutanen wanda zuwan jami'an tsaro ya kawo wannan mushkila ga su 'yan ta'adda na tafiya da su.
To yanzu wani hali ake ciki a
su halin da ake ciki dai yanzu a su wannan jami'an namu na 'yan sanda da sojoji da civil defense shi ne suna can don mamaye waɗannan wuraren da ake zaton an kai wannan haki ne da sauran waɗannan mutanen hudu. Kuma dalilin wannan hukumar shi ne a tabbatar da cewa an kubutar da su a cikin koshin lafiya da kuma rayukansu. Kuma in baka manta ba, shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara tare da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da kuma ita gwamnatin jiha koyaushe akan ƙoƙarin ganin cewa duk inda aka samu irin wannan matsala an girke jami'an tsaro na dindindin a irin waɗannan wurare. Kuma girke irin waɗannan jami'an tsaro yake taimakawa sosai wajen ganin cewa irin waɗannan abubuwan ba su sake faruwa ba. Kamar yadda na faɗa, an yi haka wurare da dama kamar irin su kwantiraki, su kwanni, irin su ita dindindin ita kanta da dai sauran wurare da dama da ke faɗin wannan jiha ta Zamfara, inda kwana a ɗan lokutan baya aka samu irin waɗannan matsaloli. Amma da aka aje irin waɗannan haɗin gwiwa na jami'an tsaro har yanzu babu abin da ya sake faruwa a waɗannan wurare. Kuma muna nan muna duba irin waɗannan wuraren da adda irin waɗannan matsaloli na tsaro, wanda yanzu wannan gari na Linjaɗo ya shigo a ciki, kuma ana nan za a aje haɗin gwiwa na jami'an tsaro na dindindin waɗanda zai kare afko irin waɗannan abubuwan da su.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga sani wani fashi da rahoto na musamman.
Adalci babban sinadari ne ga ƙasa da al'ummanta, domin shike tabbatar da zama lafiya a ƙasa da al'umma, tsakanin iyaye da ƴaƴansu, tsakanin mai gida da matarsa. Rashin adalci kawa shike haifar da kunci da talauci, wanda idan suka yi kamari a ƙasa, tabbas al'ummomin da abin ya shafa za su kasance cikin wahala, yunwa, rashin tsaro da tashin hankali, wanda ka iya haifar da duk wani abin da baka zato. Najeriya babbar ƙasa ce mai arzikin man fetur, arzikin attajirai da 'yan boko, amma kuma yau ta tsinkaye kanta cikin halin kakanikaye, wanda a cewar masu kula da harkokin yau da kullum ke danganta shi da yunwa, talauci, rashin tsaro da adalci, cin hanci da rashawa, almundahana da baba kire tare da kamuya-muya. Yau sama da mako guda kenan ake fama da zanga-zangar nuna kyama ga irin ayyukan rundunar tsaro ta SAS, wanda a cewar masu zanga-zangar tana nuna ƙarfi fiye da kima.
Then you find a SAS man who will tell you, I will shoot you.
Yan SAS sai su ce yanzu nan zai kashe ka kuma ba abin da zai faru, kuma hakan ke faruwa. Zanga-zangar wacce ta ta'allaka a kudancin Najeriya da Abuja, da farko an faro ta cikin natsuwa, amma daga bisani sai wata manufa ta daban ta fito na kona motocin safari mallakar 'yan kasuwa. Tireloli masu dakon abinci daga sassa daban-daban na ƙasar nan ya zuwa Lagos, ofisoshin 'yan sanda tare da ɓalla kurkuku, inda manyan masu laifin da aka yanke wa hukunci suke zaune, suka samu suka ɓalle suka fice. Hatta fadar sarkin Eko, wato Oba na Lagos, sun fara masa aka cinna mai wuta, kana kuma aka lalata kujerarsa ta sarauta, gidan ma maman gwamnan shi ma sun kai mai farmaki. Akalla an kiyasta wurare guda 23 waɗanda suka cinna mai wuta da kuma lalatawa. Hakan ya sanya tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya aiko da wani saƙo, inda yake cewa,
with a heavy heart and a deep sense of concern,
ina cike da baƙin ciki game da yamutsi da tarzoma, tashin hankali da rudani da ke aukuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ina kira ga gwamnati da kuma al'umman Najeriya da a yi haƙuri, a kai hankali nesa, a kuma zauna teburin shawara don warware matsalolin da ke addabanmu. Cikin jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasa shugaba Muhammadu Buhari cewa yayi, ya koyar Najeriya, ya zama wajibi in yi gargaɗi ga ɗaukacin waɗanda suka kwace wannan dama ta bin haƙƙi cikin lumana, suka karkatar da kyakkyawar manufar da ta baiwa 'yan ƙasa bin 'yanci ta hanyar lumana, wanda matasa suka fara a wasu sassan ƙasar nan.
The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens.
Yin zanga-zanga cikin lumana don neman haƙƙi 'yanci ne na al'ummar ƙasa, kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa sashe na 40. To amma sashen ya gindaya cewa wajibi ne ga masu zanga-zanga su mutunta 'yancin sauran 'yan ƙasa, tare da bin dokokin da aka dangaya na ƙasa dangane da irin wannan hali da ake
ciki.
A matsayinmu na gwamnatin demokuraɗiyya, mun saurare su tare da nazarin buƙatu biyar da suka gabatar. Bayan mun amince da buƙatun nasu, nan take muka soke rundunar SAS. A nasa jawabin ga al'ummar jihar Sa,
will be leading the Kogi youths and Nigeria in support of President Muhammadu Buhari led administration and to make more of a single demand.
Gwamnan jihar Kogi Malam Yahaya Bello cewa zai jagoranci matasan jihar Kogi da al'ummar Najeriya don nuna goyon baya ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tare da mika bukata ɗaya tal.
Dear Mr. President, give us power.
Ya shugaba, ka ba mu wutar lantarki. Idan ka ba mu wutar lantarki, matasanmu da matanmu kowa zai mai da hankali akan harkokin da ke gabansa, ba za su damu da abin da gwamnati take yi ba. Tabbas idan hakan ta samu, za a samu raguwar aikata manyan laifuka, satar mutane don neman kuɗin fansa zai ragu, tare da dukkan wata tarzoma a kowane sashe na ƙasar nan. da waɗannan bayanai masu kwantar da hankali sai gashi a Kaduna ranar Asabar da kuma jiya Lahadi a birnin Yola matasa tare da al'umman garuruwan biyu mabukata suka binciko inda aka adana kayan tallafin abinci wanda gwamnatin tarayya ta samar don a ba wa mutane kyauta domin an tilasta masa zaman gida don dakile yaɗo cutar corona wanda kuma bai kai ga waɗanda ake nufi ba kamar yadda ya kama.
This is happening live, Yola.
They have gained access.
This one will be said and show me I did here. Palace.
You can see the way the youth, everybody is getting what they have. Can you see? No rent will be sold.
Taro wannan al'amari ya sanya na nemi jin ta bakin ƴan Najeriya. Yaya suke kallon wannan lamari?
Sunana Dauda Karfi. Ana nuna mu shugabanni cewa kasar akwai yunwa an kiyada to yau ga ta kirikiri cikin sati ɗaya da wuce muna ji muna gani mutane na ɓallar shagunan da aka aje kaya wanda aka bada alasar don a taimaki jama'a amma saboda zalunci da rashin san gaskiya da na kasar an ji an rika kaya talaka zai kwana uku huɗu biyar ba ɗora girki gidan shi bai da kusan biyar saboda ko kayan nan da ake rabawa in ba sa a kai ba za ka je ka ga garuruwan da ake rabawa on fatty line ba ake raba su. Ba magana ba ce ta wani al'ikila ya wada makasa a raba abinci kowa ya samu a in kana dan jami'a ne za a yi baka amma a baya gwamnati ta take ai akwai abinci kasa gashi a kasuwa an yi noma ai to in ka yi noma shin saka zaka je kai an yi noma kasa ba sai kana da kudi zaka saya ba.
Sunana ambassador Gidado Suleiman Farfaru in dan magana SARS ne ai gwamnati ta ansa magana SARS ta ce ta soke SARS so me zai hana a tsaya daga haka a akwai wata mummunan manufa daga boye wanda yanzu Allah yana tona musu asiri tana fitowa. Wannan abu ya faru a wasu ƙasashe. Libya tana zaune cikin riyar asirinta aka zo aka yi zanga-zanga a Gaddafi. Bala'in da ya yi baya a Libya Allah kaɗai ya sani ya kashi. An yi wannan a Iraki, an yi wannan a Tunusia, an yi wannan a Syria. Gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. So shawara a nan gwamnati bai kamata ta zuba ido sakaka ba. Wajibi ne wannan abun a tsaida shi. In wannan abun ya ci gaba, to gwamnatin demokaratiyyar za ta zama an neme ta babu ita. So wajibi ne duk wani ɗan ƙasa na gari ya bi matakai da gwamnati ta bada na kare haƙƙin ɗan adam. Akwai matakan da za ta bi.
Me shugaban addini za su faɗi dangane da wannan lamari?
In mutum na neman haƙƙi ko an taya mashi wani haƙƙi to akwai hanyoyin da musulunci ya tana za aka nemi haƙƙi amma ba zanga-zanga ba kuma har wajen zanga-zangan ka fito ka tauye haƙƙoƙin wasu al'umma ta hanyar kona musu dukiya ko kuma wanda suke rashin lafiya ka tsare musu hanyar da za su je ya zanto da cin zarafi da wulakanci wannan ya saba mu tsarin musulunci ne kuma ya saba mu al'adun zamantakewa ma.
Sunana Pastor Yohana Baibi Boru shugaban Ecclesia na Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship cikin garin Kaduna kuma da wakilin Human Rights Agency daga Majalisar Duniya na Kare Yancin Bil'adama a Najeriya. Duk abin da aka ce da lumana na ake kuma an goyi baya ta yarki da ya zama wani abu to mu ba mu goyi baya mu a addini ce a matsayin malami addini ko kuma masu kare yancin bil'adama ba mu goyi baya kuma abin da mutane suke yi na ko na arewa ko na kudu duk abin da zai kai ga a cutar da wani ko ya nuna wani rashin adalci don Allah su bari don a samu zaman lafiya a Najeriya.
To wani ɗan shawara za ka ba wa mahukunta da kuma sassan da ke wannan tarzoma?
Shawara na ga mahukunta su ji tsoron Allah duk abin da ya kai mu ga yadda ake samun wannan damuwoyin nan ai rashin adalci ne. To shugabanni su zama masu yin adalci a kowane mataki mu koma ga Allah. Shugabanni amana ne fa talakawa nan in akwai adalci waye zai shiga ya shiga ciki yana zanga-zanga na lumana wai an tuta ci ku kuma matasa da kuke wani abin ko ina ɗan kun samu wannan daman da kuka roka aka baku sai kuna so ku je abin ko ku ana so a yi amfani da ku to kuna yaudaran kanku ne don in abu ya bace a kashe ku ne za ku sha wahala to abin da zai kawo rashin zaman lafiya a Najeriya matasa. Don Allah ku bari kar ku yi da amfani da ku a cikin
da. Sunshine Malfashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyoyin da za su fara wasannin cin kofin gasar zakarun Turai ta Champions League da gasar Europa za su fara wasanninsu a wannan mako bayan ‘yan gyare-gyare da aka yi wa ɓangarorin guda biyu sakamakon annobar coronavirus wanda ke ci gaba da addaban harkokin wasanni a duniya. A baya tsarin ƙarshe da hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai ta yi wa gasar ta zakarun Turai ya fuskanci tsaiko inda aka shirya gasar a matsayi na quarter final tsakanin kungiyoyi takwas a cikin kwanaki 12 a Lisbon inda Bayern Munich ta ƙasar Jamus ta fice. Irin wannan tsari ne kuma aka yi wa sauran wasannin gasar Europa da aka yi a ƙasar Jamus wanda ƙungiyar Sevilla ta Spain ta lashe.
a wannan kakar bada za ga irin wannan tsare-tsare a gasan guda biyu a gasan zakarun turai kungiyoyi 32 da kasashen turai 14 ne aka riga aka kasa su zuwa rukunoni 8 a gida 4 kuma za su yi wasanni biyu tsakanin su ne a gida da waje inda fitattu biyu a kowane rukuni za su yi fice zuwa zagaye na yada kadin wani Manajan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce bai saka Thomas Partey tun farko ba yayin da suka yi wasa da Manchester City saboda yana jiran dan wasan na gane ya ƙara fahimtar wasu abubuwa a ƙasar Ingila. Dan wasan tsakiya na Black Stars ya koma da wasansa zuwa Arsenal ne mai lakabi da gane daga Atletico Madrid a kasuwar musayar 'yan wasa ta Turai kuma ya fara wasansa na farko a Premier League ne a daidai minti 83 bayan an canza Granit Xhaka. Partey ya yi wasansa na farko ne a ranar Asabar bayan atisayi sau daya da ya yi da kungiyar Arsenal. Coach din Arsenal dan asalin Spain ya ce yana sa ran dan wasan zai saba da yanayin London ta Arewa. Hukumar kullun kafa ta gane ta maida martani akan karuwan yawan kamuwa da cutar COVID-19 tsakanin 'yan wasan kungiyar Black Stars. Bayan Black Stars ta yi wasannin zumunta da kasashen Mali da Qatar, 'yan wasanta guda uku ne suka kamu da cutar yayin da suka koma kungiyoyinsu da suke wasa. 'Yan wasan da suka harbin sun hada ne da Gideon Mensah da Bernard Mensah da Jordan Ayew. A jiya la hukumar ta GFA ta fitar da wata sanarwa akan tsare-tsaren kiyayewa da aka tabbatar da su a lokacin da kungiyar ta kwashe a kasar Turkiya. Sanarwar ta ce mun ji an ce wasu 'yan wasanmu sun kamu da COVID-19 bayan wasanninmu da Mali da Qatar, amma muna shaida wa duniya cewa mun tabbatar da matakan kariya tare da gudanar da gwaji akalla sau uku kafin zuwa Turkiya da ma lokacin da suke can kasar har ma bayan dawowarsu. A jiya Lahadi ne kuma kungiyar Raja Casablanca ta kasar Morocco ta yi nasarar lashe gasar League din cikin gida wanda zai bata damar shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da ta kwashe shekaru 7 tana muradin zuwa. Kungiyar da ta lashe kofin zakarun Afirka sau uku yanzu ta maida hankalinta ne akan African Champions League din inda za ta fafata da gwarzaye Misra Zamalek wacce ta zo ta biyu a League din Misra bayan El Hali a kakar wasar da aka kammala. A baya dai kungiyoyin Morocco da suka shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da na Confederation Cup sun fice ne daga wasannin kusa da na ƙarshe a farkon watan Maris. Kungiyar kwallon kafar mata ta Rivers Angels ta kammala daukar wasu 'yan matan Ghana guda uku kafin fara sabuwar kakar wasa a Najeriya. A wannan mako ne ake sa ran 'yan wasan na Ghana guda uku za su koma sabuwar kungiyarsu ta Rivers Angels domin fara shirin wasanninsu. Baba Yaku Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya, inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalle wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a ƙasar ta tafiyan al'umma a nahiyar Afirka. Shugaban na Najeriya ya ƙara da cewa yana goyon bayan a tsarin binciken shari'a a Lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu haƙƙinsu da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. Ana sa ran majalisar dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a kotun kolin Amurka, wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Idan aka tabbatar da ita, Barrett za ta zama mai shari'a ta uku a kotun kolin mai alkali tara da shugaban Donald Trump yana da, abinda kuma ya sa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alkali tara. Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin, har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni hudu ana yi kan yankin da ake takaddama a kansa. Armenia da Azerbaijan sun zargi juna da saɓa yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka ƙulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da ƙarfe 8 na safe a agogon GMT.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shi da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.